الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta kara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci takaitacce domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin kitabut tauhid na babban malami na musulunci Sheikhul Islam wa Mujaddiduddin Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama wanda kuma wannan shine majalisi na bakwai cikin jerin majalis na karatun wannan littafi mai albarka a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani a cikin baban da yake magana dangane da dukkan mutumin da ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da bincike ba ba tare da azaba ta shafe shi ba wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan babul khawfi minash shirk na'am
bismillahirrahmanirrahim babul khawfi minash shirk wa qawlu Allah 'azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام
نعم باب الخوف من الشرك wannan babi zai yi mana bayani dangane da tsoro dangane da fadawa shirka a karatu wanda ya gabata mas'ala ta 21 isti'malul mu'aridin yamana to amma yanda yake isti'malul ma'arid wato yin amfani da jirwayi da kamar wanka wato kamar yanda muka karanta a sati wanda ya gabata kenan wannan babi na yau zai mana bayani dangane da abin da ya shafi al-khawf min ash-shirk wato tsoro daga fadawa shirka za mu ga cewa malam cikin bababbukan akwai wato at-tanasub akwai dangantaka cikin jerosu wato ya kawo su akan ɗaya bayan ɗaya ɗaya na bin bayan ɗaya bayan ya maka bayani akan tauhidi sai ya maka bayani akan fadla ta tauhidin sannan kuma ya maka bayani akan abin da ya shafi tabbatar da tauhidi to kuma zai maka bayani dangane da abin da ya shafi jin tsoro daga fadawa shirka saboda mutun yana shirka duk waɗancan garabasan da waɗannan bababbuka na baya suka tabbatar to za su kubce mishi zai zama to yayi asara da su to shi yasa ya kawo wannan babe din a matsayin shine babe na hudu a cikin jerin bababbuka na wannan littafi wa qaulillahi azza wa jalla sannan kuma wannan babe zai yi mana bayani dangane da fadar ubangiji azza ya buwaya wa jalla ya girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi hakika ubangiji ta'ala baya gafartawa dukkan wanda ya hada botar wani da shi baya gafarta hada botar wani da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gafarta laifin da yake kasa ne da shirka laifin da yake koma bayan shirka ne amma ga wanda ya so daga cikin bayinsa wannan ayar tana tabbatar mana sako mai girma dukkan bawan Allah wanda ya hadu da Allah yana shirka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta mushi ba. Ba shi da wato wani aiki na alkhairi wanda za a kyautata mai zaton saboda wannan aikin na alkhairi zai samu wato sauki a wajen Ubangiji. To wannan shirka a nan ana nufin ashirkul akbar, babbar shirka. Babbar shirka ita ce wanda idan bawa ya haɗu da Allah da ita ba shi ba shiga aljanna. Amma ashirkul asgar wanda za mu tattauna a kansu a cikin wannan babi, wato suna da kwai sauƙi, girmansu bai kai ba girman ashirkul akbar. Akwai waɗansu ayyuka wanda a cikin yau da gobe waɗansu suna aikatawa wanda kuma baya fitar da su daga cikin musulunci, amma kuma shirka ne yinsu. Mun gane da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ce haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya gafarta haɗa bautar wani da shi, la yaghfiru al-ishraka bihi, baya gafarta haɗa bautar wani da shi da aka yi. Amma wa yaghfiru ma duna zalika, yana gafarta laifin da yake koma baya da shirka ne, liman ya sha'u, shi ma ga wanda ya so daga cikin bayi. Saboda idan bawa ya aikata laifi, ganin damar Allah ne ya gafarta mai shi ba tare da ya tuba ba. Idan Allah ta'ala bai ga damar gafarta mishi ba, to sai ya azabtar da shi gwargwadon wannan laifin nashi, amma kuma ba za a dawwamar da shi a wuta ba. Wa man aqabahu binarihi akhrajahu minha biimanihi fa adkhalahu jannatahu. Wato wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa. Dukkan ahlul qibla musulmai wanda ba wata kalma wanda ta fitar da su daga cikin musulunci da suka furta da bakansu, ko wani aiki wanda ya fitar da su daga cikin musulunci, to duk laifin da bawa yake aikatawa ba za ka mai hukunci da cewa shi dan wuta ne ba zai dawwama a cikin wuta, indai ahlul qibla ne. In gane da kyau. Wa qala al-Khalil alayhi salam, al-Khalil badadin Allah, annabi Ibrahim amincin Allah ya kara tabbata a gare shi, ya fada ya ce wa junubni wa baniya anna abudal asnam, yana magana akan wato addu'a. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace ya Ubangiji ka sanya wannan gari na Makka ya zamanto gari ne wanda yake amincacce, sannan kuma wa junubni ka nesantar da ni, wa baniya hakanan tare da diyana ka nesantar da ni da ƴaƴana anna abudal asnama, daga bauta wa gumaka. Wato ka sanya ni da ni da ƴaƴana a jefe, gumaka a jefe, kada ya zamanto tsakankanina da su akwai alaka. To kaga annabi Ibrahim ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul, babban annabi cikin annabawa na Allah, shi ma ya roƙi Allah, Allah ya kare shi daga shirka. To ina kuma ga mu kuci ku ba mu ƴan baya, ai mu muka fi dacewa da mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga faɗawa cikin shirka. Inda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce wa junubni ka nesantar da ni, ma'ana ija'alni fi janibin, ka ajiye ni a jefe ɗaya, wa baniya hakanan da ni da ƴaƴana ka ajiye mu a jefe ɗaya, wa ja'alil asnama fi janibin akhar, ka sanya gumaka a jefan na daban, ya zamanto ba mu ba su mun yi hannun riga, ba mu ba bautarsu. Na'am.
أخو فما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الأنبياء.
وفي الحديث يا تبتا تكن حديثي نما حمود ابن لبيد الأنصاري وندقى تكن مسندنا الإمام أحمد ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي أخوف ما أخاف عليكم ببان أبن دنفية مكسورو mafi girman abin da naji nake jiye muku tsoron fadawa cikin sa shine ash-shirkul asghar, karamar shirka. Shirka karama ita ce laifi mafi girma wanda nake jiye muku tsoron fadawa kan shi. Ba laifin da nake jiye muku tsoron fadawa kan shi, ba wata fitina wanda nake jiye muku tsoronta kamar fitina ta ash-shirkul asghar. A to wannan hadisi ya zo irinsa cikin wato sunan na Ibn Majah daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Abu Sa'id al-Khudri yace kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu natadhakaru al-Masih ad-Dajjal, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya fito wajenmu sai ya tarar da mu muna tattaunawa a junanmu dangane da wannan fitnan ne mai shafaffen ido ɗaya mai yawan ƙarya shine Dajjal. Muna tattaunawa a kan shi, muna Dajjal fitnan ne ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal, shin kuna so in ba ku labarin abinda shi nafi jiye muku tsoro sama da Dajjal? Sahabai suka ce bala ya Rasulullah. Ce ash-shirkul khafi, shirka karama, boyayye shirka. An yaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajuli. Wato shirka wanda take boyayya shine mutum ya tashi yana sallah, yana sallah sai ya yi wa wannan sallah tashi ado saboda yana ganin wane yana nan, wane yana nan, wane yana daga cikin babban laifi wanda ma'aiki yake jiya mana tsoron shi. Mutum in zai yi sallah shi kadai a ɗaki ko a cikin gida inda ba wanda yake ganin shi, zai yi ta gwash 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 yayi ya ƙare cikin minti uku ya yi raka'a huɗu. Amma in zai yi ta a cikin masallaci a gaban jama'a, suwana 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 suna nan, zai iya maida ta minti goma saboda ganin idonsu. Kala a ce a malami yana malami kaza, amma kuma sallar da yake ba ta da kyau saboda wannan ya tsaya ɗan kyautata ta, ko kuma saboda in zai yi sallah in dai limanci ne zai yi a unguwa, in dai alhaji baya nan to sallah yake ta je kana yi ka. Amma in alhaji yana nan tsaya yake fefes a yi sallah mai kyau, karatu mai kyau, in alhaji baya nan za ka je yana guro-guro gairil magarubi alaihim walarraɗin, gane da kyau. A bayan alhaji yana nan sai ya mai wato tajwidi ghayril maghdubi alaihim waladdallin, haka ji ba mu sun ce amin. Amma duk da Allah ya sa alhaji bai zo ba, ya waiwaya ya ga alhaji bai zo ba, to kawai je kana yi ka dai kaga wannan sallah ta shi ai ta koma sallah ta alhaji, mun gane da kyau. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake tsorace mana, ash-shirkul khafiyyu, karamar shirka. Wato mutum in a gaban jama'a ne zai yi aiki mai kyau, ya tsaya ya baiwa kowanne rukuni haƙƙinsa, amma in shi ɗaya ne zai yi wannan abin haythu la yarahun nas, inda mutane ba sa ganin shi, to zai yi shi yanda yake so, zai yi shi yanda ya ga dama, faca-faca ba tare da nutsuwa ba, ba tare da kyau ba, kuma duk da haka waiwayo ne yake yi wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wanda wato zarra wanda take yawo a cikin ƙasa a cikin duhun dare Allah ya san da ita, amma tunaninka yanzu kai aikin da za ka aikata a cikin gidanka Allah baya gani. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah ta'ala ya faɗa haka a cikin Alƙur'ani, amma kai gani kake aikin da zaka aikata a ɗakinka a cikin duhu, zaka layin cewa Allah. Dan uwa, sai mun gyara ibada. In kana so ta zamanto amsashiya, irin yanda zaka tsaya kai sallah ta farilla a nitse, haka na ake buƙatar ka tsaya kai sallah ta nafila a nitse. Saboda wannan nafilar za ta zamanto ita za ta cike mana gibi inda farilla ta rage, kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce na Abu Huraira, wanda yana cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i. Fasu'ila anhu, an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da ashirkul asgar, aka ce wa ma huwa ya rasulullah, menene ashirkul asgar ya ma'aikin Allah? Faqala riya'u, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wato ashirkul asgar ita ce riya, tallata aiki. Mutum ya yi aiki na alkhairi ya dinga tallata shi, ya yi abu, in ka ga ya yi abu to a gaban jama'a ne zai yi don su yi gaba su haɗi. Mun gane da kyau, in kana buƙatar neman taimako a wajen shi, an sani alhaji in dai kana son taimako a wajen shi, to ko na wace ka bari sai dubu ta tare ka je ka gaya mishi, daga jika goma abin da ya sama ka bari sai lokacin da 'yan jama'a shi, 'yan fada shi suka zo suka taru jingib a kofar gidan shi, ka zo ka yadda kanka ka gaya mishi. To a lokacin nan ko babu a gurin ka zai ce daya a shiga gida a dako maka. Yafiyar rada haka da ka zo ka ce alhaji ɗan naka ne yau bai ci ba abinci, jiya bai ci ba, shekaran jiya bai ci ba, bashi kuma ya mamaye shi, haba ɗan baba me kake bukata? Ki ka 15 ce kadai, haba ka haƙarin 15 shi ya ɗauka ya baka. Amma inda zaka tarra shi gida daga an yi sallar asuba da kai sai shi zai ce maka wallahi shi ma yanzu yanayin ne sai haƙuri, babu kaya, kasuwar ce ta bana sai haƙuri, kowa ya sani yara ku yi haƙuri. Amma yana cikin jama'a ne ko ba yanda za a iya nuna maka kasawar shi, saboda ya san idan ya maka daga kai sai shi sai Allah, ba wanda zai je ya faɗi. Amma ya san a fada shi ko inda ake tarro shi, ƴan kanzagin shi su zo su kewaye shi, yana ɗauka yana baka, to ko kai baka haɗi ba, in wani ya tashi zai ce ka yahu alhaji a kofar gidan shi, wane ya je shi yana zuwa ya faɗi kukan shi aka shahe mishi, dama shi ko abin da yake so. To in dai aka yi haka nan ko to an ƙare, an sallame shi, ba shi da wani sakamako a wajen Allah. Haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, hadisin Abu Huraira, wanda al-Imam Abu Huraira al-Imam Muslim ya fitar da shi. Cikin mutum uku wanda za a fara yi musu hukunci a jefa su cikin wuta akwai mawadaci, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fa ma amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadhabta walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata mai, ya kore mishi nau'i-nau'i na dukiya, kowace dukiya, duk abin da aka ce maka wannan dukiya ce to yana da wannan dukiyar. In ɓangaren hilaye ne alhaji yana da hilaye, in ɓangaren gidaje ne wanda suke ginannu yana da su, in ɓangaren shanu ne alhaji yana da su, in ɓangaren raƙumma ne alhaji yana da garkinsu, in ɓangaren ƙananan busashe ne alhaji yana da ɓangarensu, in ɓangaren dawakai ne alhaji yana da ɓangarensu, in ɓangaren kuɗi ne gari alhaji yana da ɓangarensu, komai da komai Allah ya bashi. Kaga a wancan gurin an ce alhaji ya gina masallaci, a wancan gurin kaje an ce alhaji ya gina rijiya, a wancan gurin kaje an ce alhaji ya yi wa mutane likita, ashe shi kuma duk yanda yake yi inda idan kasuwa ne yake, inda za a gane shi ya yi sai je ya buga filak nashi, alhaji wani ne wannan ma aikin shi, Alhaji mun ga aiki da kuka yi aka kai wannan ai kadan ne ma akwai wani canda na tsara yanzu sai kun je kun gani yanzu wani guri ne za ka ce a ce to har yau mota ta mu je ya nuna muku wancan ci aiki yanzu kaga yana wani aiki anan yana kashe wata miliyan 50 kuma yace kadan ne in ka je ka wanda zai nuna muku wata kila ba na 100 bane da wani abu ka je kai Alhaji adaji suke aiki kai kana faɗi shikenan yanzu wannan iya abin da ya faɗa ko shikenan bukata ta biya da Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce to Allah zai tambaye shi wannan Alhaji ce to mallam Alhaji da muka hore maka dukiya kai ci haba ubangiji ai ma taraktu min sabirin tuhibbu an yunfaka fiha illa anfaqtu fiha laka ba wata hanya da na bari wanda kake so a kashe dukiya a cikin taface sai da na kashe nan unguwar da na sabka Allah kashi ne sani unguwar da na sabka lokacin nan ba dadi ni na sa a kawo dadi saboda rage wa al'umma wahala kuma nan unguwar da na sabka ba makaranta ni na sa akai makaranta saboda al'umma su korar da jahilci akai kaza Allah zai ce kariya kake kaya haka da a ce kai din Alhaji mai kyauta ne an fada kuma fagargila ai mun ribar mahajjaci sallah to kai an fada kuma shi ma ce Allah zai ce kai ku yi wajen wuta da shi gobe kale kara kuma mun gane da kyau to shine anan ma'aiki yace faqala ar-riya'u to a cikin gaban hadisin ma'aiki alaihi salatu wassalam yace inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamati ubangiji subhanahu wa ta'ala zai faɗa ranar tashin alkiyama lokacin da ake sakaitawa bayi da sakamakon ayyukansu zai ce wa waɗanda suka yi riya idhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya ku tafi wajen waɗanda kuke aikata ayyukan dan su tallata muku su a duniya ku je wajen su ku ce su ba ku lada shin za ku samu lada a wajen su a to riya tana da matsala sosai wa riya ko a karatun qur'ani kaga dai manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ko a karatun alqur'ani mutun ya zo shi ya dagargare ya dinga karatun alqur'ani saboda ya nuna wa mutane shi mai zakin murya ne ko ya nuna wa mutane shi mai alqur'ani ne shi gani ne mahir ne alaramma ne gangaram ne inda saboda wannan yake yi to kada ya tunanin cewa wannan qur'ani nashi zai cece shi sai ya je shi ya ganshi shi can wajen hawiya qur'ani fi jannati mun gane da cewa ka qur'ani ba mai haka da kai ba ina bakarata wata ke ina ali imrana sace ba ma tare da kai ayyau saboda ba dan Allah kai su ba kadan da magani yafi da yawa ba amfani idan mutun zai yi abin sa yayin shi da ikhlasi to ko kadan ne in dai ka hada shi da ikhlasi ko ya kunu kabira aiki dan kadan da zaka yi dan Allah to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa wannan aikin zai iya zaman towa shine sababin ka na shiga aljanna shine sababin shiga aljannar ka Allah ta'ala ya kara katartar da mu da yin aiki dan shi riya tana da matsala game da abin da ya shafi tafiyar mu ta yau da gobe duk wani aiki riya tana iya shiga shi mun gane da kyau kowane aiki riya tana iya shiga shi indai na alkhairi ne zaka iya yin abu dan mutane su gani amma irin neman ilimi a farko na a karan farko babu laifi mutun dan ya dinga yin shi ba dan Allah ba mun gane da kyau magabata suka ce talabna alilma li ghairi llah fa aba an yakuna illa lillah a farkon tafiya muna neman ilimi ne ba dan Allah ba wanda za ga iya kokarin da yake ko ya hana idan shi barci yayi nazari dan in yazo shi ne hadda kalwa ne fi shi ya hadda wanda za ga yana buga sammako yana zawa makaranta saboda kada wani ya riga shi amma inda za a ce wannan nan yayi tafiya ko to za ga shi kuma ya rage zawa makaranta shi ma za ga zawa makarantar shi shi akwai takun saka ne tsakankanin shi da wani kwankiras ne shi ko yana da izu 20 ga wani na a bayan shi yana da izu 19 za ka ga in ya gami 19 nan ya rike wuta ko shi ma sai ka ga ya rike wuta an fi so a samu irin wannan a makaranta makaranta ta fi tafiya shi wannan yana gasar sai ya kamo wannan wancan shi ma yana gasar shi wancan baya kamo shi ba to haka magabata suke amma suka ce fa aba alaina an yakuna illa lillah, ma'ana fa abal ilmu an yakuna illa lillah, sai ilimin da kanshi ya rikide mana ya kiye mana sai ya kasance face dai dan Allah din, saboda a kullum idan kana yi kuma sai ya zamanto ikhlasi yana ta shiga zuciyarka wannan abin da ake yi na da. To tunda yanzu an tattara jami'i thumma fatish, an tattara an tara an tara, kuma sai a koma a dinga yi dan Allah din. Mun gane da kyau ba ruwan ka wani ya tashi da dare yayi karatu, kai dai ka san wannan karatu din ko ya tashi ko bai tashi ba kai yin kaka zaka, lokacin da kake so ka huta ba ruwan ka, in kana in yana so ya zo ma kan kunnen ka ya raka karatu kwanta zaka kai kai ka huta. Mun gane da kyau ba ruwan ka wani ya ce kana da karatu ko bai ce ba, kai dai ka san dai dan Allah kake shi. Ba ruwan ka wani yayi karatu ko bai yi ba, dan bai yi ba ba zaka ce ba, to kai ma dai kai daidai gulgudu, kai yanzu kawai karatun ka da kake dan Allah ne kake. Mun gane da kyau. Na'am.
Wani bin Mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yadullu bi al-mudda fa
qala an-nar. Hadisi daga Abdullah dan Mas'ud, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abdullah dan Mas'ud yace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dukkan wanda ya mutu wa huwa yad'u niddan alhali yana bautawa kishiya, min dunillahi baitin ubangiji, yana bautawa wani Allah a matsayin kishiya ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala, da khalan nara, zai shiga wuta kuma khalidan fiha abada, zai shiga wuta har abada yana cikinta. Dukkan wanda ya mutu yana bautawa wani Allah, wato sakamakon shi shine ya shiga cikin jahannam har abada. Abdullah dan Mas'ud yace da ma'aike alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan maganar, wa qultu ana, ni kuma sai nace man mata wa huwa la yad'u min dunillahi niddan dakhala aljanna, ni kuma nace dukkan wanda ya faɗi ya rasu alhali la yad'u min dunillahi niddan, baya bautawa kishiya na wani Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala kadai yake bautawa, da khalal janna, zai shiga aljanna. Dukkan wanda ya mutu baya shirka to zai shiga aljanna. Kaji Abdullahi dan Mas'ud, wato mafhumul mukhalafa na ma'aike alaihi salatu wassalam shine dukkan wanda ya mutu yana da tauhidi zai shiga aljanna, dukkan wanda ya mutu yana hada bautar wani da Allah zai shiga wuta. Mun gane da kyau wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Na'am.
Wani musulmi da an jabiru radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar.
Na'am. Wani musulmi da an jabiru radiyallahu anhu, daga Imam Muslim ya tabbata cikin sahih Muslim, daga Jabir dan Abdullahi ibn Amr ibn Haram, Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa, Jabir dan Abdullahi yace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yace mallaqi Allah la yushriku bihi shay'an, dukkan wanda ya hadu da Allah baya hada komai da bautar Allah, da khalal janna, zai shiga aljanna. Wato cikin Muslim wani sahabi ne ya zo ya ce ya rasulullahi mal mujibatani, waɗansu abubuwa ne guda biyu masu wajibta shiga ɗayan gidajen nan guda biyu, wani abu ne wanda yake wajibta wa mutum ya shiga aljanna, wani abu ne wanda yake wajibta wa mutum shiga gidan wuta. Faqala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mallaqi Allah la yushriku bihi shay'an, dukkan wanda ya hadu da Allah baya hada bautar wani da shi, ko menene wannan abin, da khalal janna, zai shiga aljanna. Wa mallaqi yahu yushriku bihi shay'an, dukkan wanda ya hadu da Allah yana hada botar wani da shi da khalan nara to zai shiga wuta a to wannan sune almujibatani almujibul awwal alladhi mata ala tauhid dakhala aljanna dukkan wanda ya mutu yana kadaita Allah ta'ala da bota baya shirka zai shiga aljanna dukkan wanda ya mutu yana hada botar wani da Allah shi kuma zai shiga wuta na'am
فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك أصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة من النار
نعم فيه مسائل أتكون wannan babu namu mai albarka wato akwai masaloli wanda malam ya kalato mana su a cikin wannan babi al-ula al-khawf min ash-shirk wato mas'ala ta farko daga cikin mas'alolin da malam ya fitar da su a cikin wannan babi shine al-khawf min ash-shirk wato tsoro dangane da fadawa shirka jin tsoron fadawa shirka wato duk yanda bawa ya kai wajen kiyayewa doka ta Allah matukar bai mutu ba to akwai saura matukar bai mutu ba akwai saura al-imamu ahmad imamu ahli sunna wal jamaa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yana kwance a rashin lafiyar da yi wanda daga ita sai komawa zuwa ga Allah shikenan shedan yazo yake cewa abu abdullahi kai karhina Imam Ahmad yake cewa a la ba'd a yanzu ma da saura a yanzu ma da saura a dai cika da kalmar shahada yanzu a lokacin nan shedan iya abin da yake bukata ya ji daga wajensa shine ya ce kware ai mun hai yana fadar haka to an samu matsala amma Imam Ahmad yace a har yanzu dai da saura har yanzu da saura inde ba a gama ba to da saura ba a gama yaki ba ba a lissafa gawa eh babban abin da mutum zai dinga fata kullum shine Allah ta'ala ya kare shi daga wato shirka al-Imam Ahmad ibn Hanbal kullum addu'ar da yake Allahumma kama sunta wajhi anis sujudi li ghayrika fa sun wajhi anil mas'alati li ghayrika ya Allah kaman yanda ka kare fuskata daga yin sujada ga wanenka ya Allah ka kare fuskata daga inje ni din roki wanenka saboda magabata haka ne abinda suka san zai zubar musu da mutunci koda ba zai bayar ba zuwa ga shirka to za su yi kokari su kame bakin su daga wannan abu kullum addu'ar shi idan yin sujada yana daga cikin addu'o'in da yake har ya koma ga Allah ya Allah kaman yanda ka kare goshina daga yaje shi yayin sujada ga wulinka to Allah ka kare huskata daga tambayar wulinka in na daga hannu tambayar da zan yi kai ne zan tambaya ba wani wanda zan je ni in duba mai wato kukana الثانية مسألة تبيو أولنا بابي أن الرياء من الشرك وتحقيق الرياء تنادق تكين شركة وتورياء تنسي نما أيكي صلى الله عليه وسلم وتويا تبتا تنادق تكين الشركة سيدي شرك الشرك الأصغر تيبا الشرك الأكبر بشي تنادق تكين شركة الثالثة أنه من الشرك الأصغر مسألة تأوكو أتكين ونن بابي واتو هاجيكا ريا تنا دقا تكين الشرك الأصغر واتو من الشرك الأصغر تنا دقا تكين شركة واندا تكي كلمة كلمة شركة واندا لا تخلد صاحبها في النار أما دم تمن ديكي ريا وا أكوي مسألة ريا أيكين ديفكو وانا أيكي نقرتاه kaga in ka dauka shahidi mutumin da ya tafi ya mutu a yaƙi a filin yaƙi a matsayin shi na musulmai menene sakamakon shi gidan aljanna yayi shahada shahada wanda ya mutu a filin yaƙi ba mai tambaya a cikin kabari wani kabarin da yake cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i wani daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ma balul muslimina yuftanuna fi quburihim illa shuhada'u ce menene yasa musulmai ake jarraba su a cikin kaburburan su in banda shahidai su kadai ne ba a jarraba dan Allah ya ce kafa bi barikati suyufi ala ra'sihi fitnatan kallin takobi da suke gilmawa akan shi sun kuya a filin yaki ya isa fitina mana wata fitina za mu da wata jarrabawa za mu shigo ma cikin kabari ai wannan jarrabawa da ya hada da ita gashi yazo za sare mishi kai ya sunkuya kasa wani ya dago daga kasa ya bura wannan ya isa fitina ce ba sai mai jarrabawa kai ba jarrabawa ta kabari ba jarrabawa ta kabari ta wanda mu sadu da wancan kalubalen bane to kaga din yanda shahidi ya kai da matsayi a wajen Allah wala ta hasaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata to in mutun yayi wannan yakin ba dan Allah ba ba zai amfane shi ba gobe kiyama haka ma yake ya fada arabi'a mas'ala ta hudu annahu akhwafu ma khafa minhu ala salihin wato hakika shirka karama shine mafi girma abinda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake jiye wa tsoro akan bayin Allah wanda suke nagari bayin Allah nagari ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya jiye musu tsoron idan dujal ya bayyana su bi shi kamar yadda yake jiye musu tsoron tallata aiki mun gane da kyau na'am al-khamisatu urbul jannati wan nar mas'ala ta biyar a wannan babi kusancin aljanna da kuma wuta yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bada iya wato lasisi na shiga kowane gida man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna aga iya abin da zai sa mutum ya shiga aljanna adamu shirki huwa alladhi yusabbibu laka dukhul aljannati wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara ash-shirku huwa alladhi yusabbibu laka dukhul an-nar mun gane da kyau shine qurbul jannati wan nar kusancin aljanna da wuta kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yace aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'alihi wan naru mithlu dhalika dan Allah ya ce aljanna ita ce mafi kusanci zuwa ga kowanne daya daga cikin ku sama da igiyar takalminsa wuta ma haka nan wato aike dan kadan bawa zai aikata ta dalilin shi Allah ta'ala ya ji kansa ya shigar da shi aljanna haka nan kuma shi wannan bawa abu ne bunitinsa zai je shi ya aikata wani aiki dan karami da dalilin shi Allah ta'ala ya azabtar da shi na'am
as-sadisatu al-jam'u bayna qurbihi ma fi hadith wahid as-sabi'atu annahu man lakihu la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man lakihu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wa law kana min a'badin nas as-thaminatu al-mas'alatu al-'azimatu su'alu al-khalil lahu wa li nabiyhi wa li banihi wakayata ibadatu al-asnam at-tasi'atu i'tibaruhu bi hali al-akthari بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكر البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك
بارك الله فيك السادسة مسألة تشدى أولا باب الجمع بين قربهما في حديث واحد واتو yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya hada tsakankanin kusancin aljanna da wuta a cikin hadisi guda daya hadisin Jabir dan Abdullahi mallaqi Allah la yushriku bihi shay'an دخل الجنه ومن لم يشرك به شيئا دخل النار dukkan wanda ya hadu da Allah baya hada bautar wani da shi zai shiga aljanna dukkan wanda ya hadu da Allah yana hada bautar wani da shi zai shiga wuta as-sabi'a mas'ala ta bakwai annahu mallaqiyahu la yushriku bihi shay'an haqiqa dukkan wanda ya hadu da Allah baya hada bautar wani da shi ko kadan da khalal janna zai shiga aljanna wa mallaqiyahu yushriku bihi shay'an dukkan wanda ya hadu da Allah yana hada bautar wani da shi ga wani yana hada bautar wani da shi da khalan nara zai shiga wuta walau kana min a'badin nasi wato wannan wani koda ya kasance cikin mafi bautar mutane ne koda ya kasance wanda yafi kowa yawan ibada ne inda yana hada bautar wani da Allah to zai shiga wuta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am bayan ya ambato manyan bayin shi annabi ibrahim da waɗanda suka biyo bayin shi ce ulaikal ladina hadallahu fabihudahu muqtadi ko to a cikin jerin bayan yana magana akan wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi sai Allah ya ce mi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna wadannan wanda muka zano dinnan din yanda suka kai yadda nagarta da kima da daraja a wajen mu inda za su hada botar wani da mu da duk abin da suka kasance suna aikatawa da ya rubuce kaji annabawa ma Allah ya fada musu haka kuma ga ma'aiki alaihi salatu wassalam cikin suratul zumar Allah ya ce wala qad uhiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yahbadanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin girman shirka kenan shine ya ce walau kana min a'badin nas wato wannan mutumin da ya hada bautar wani da Allah koda ya kasance mafi bauta ne cikin mutane koda ya kasance a cikin mutane yana ɗaya daga cikin wanda suke da lamba ta farko wajen bautar Allah inda yana shirka yana zuwa yayi wa wani sujada wani Allah to ibadar tashi wannan ba za ta amfane shi ba as-samina mas'ala ta takwas al-mas'alatu al-azima wato mas'ala wanda take mai girma ita ce su'alu al-khalili lahu wa li banihi biqayatu ibadati al-asnam wato yanda al-khalil wato badadin Allah ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi shi da ƴaƴan shi daga botar gumaka su'alu al-khalil lahu wa li banihi biqayatu ibadati al-asnam wato roƙon da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi ga Allah ta'ala ya kare shi shi da ƴaƴansa dangane da bautar gumaka mun gane da kyau wa idkala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam at-tasi'a mas'ala ta tara i'tibaruhu bihalil akthari wato yanda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya lura da halin mafiya yawan cikin mutane halin mafiya yawa cikin bayin Allah qaulihi da fadarsa da yace rabbi ya ubangiji innahunna wato haqiqa su waɗannan gumaka fa adlalna katiran minan nas sun batar da yawa daga cikin mutane da yawa daga cikin mutane ba a cikin hayyacin su suke ba sun jefa su cikin kwari na bata kwari na halaka wal ashira mas'ala ta goma fihi tafsiru la ilaha illa Allah wato a cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wato akwai tafsiri na kalmar shahada la ilaha illa Allah wato inda zamu gano haka shine wajen da yace mallaqi Allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nara wa qultu ana mallaqi Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna kaga yushriku bi shay'an shine ya kore dakhala aljannata dakhala aljannata ko tunda yushriku bi sha la yadkhulu aljanna to an la yushriku bi sha'an dakhala aljannata sai ya zamanto la ilaha ta tabbata wajen la yushriku bi sha'an illa Allah kuma yana bautawa Allah shi kadai ne mun gane da kyau yawwara alhadiyata ashara mas'ala ta 11 a cikin wannan babi fadilatu man salima min ash-shirk fadala ta dukkan mutumin da ya kubuta daga shirka dukkan mutumin da ya zamanto yayi watsi da shirka to yana da kai farala mai girma shine zai shiga aljanna kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada to ina ga sai mu kwana anan ku abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kusakuran mu wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu